we need an Electoral Offences Commission and Tribunal to take charge of the issue of arrest.
Muna buƙatar hukuma ce da kotu ta musamman da za ta rika ɗaukar matakin kamawa da hukunta masu aikata laifukan zabe da suka hada da saya da sayar da ƙuri'u, inji kwamishinan labaru na hukumar Festus Okoye. Yake ba da tabbacin matakan ba sani ba sabo da hukumar ke ɗauka ga jami'anta da suka karya dokokin zabe.
Try to bring the electoral process to disrepute through their actions that there is no consequence and that's why they persist. So we have to find ways and means.
Ko ya cigaba da cewa wasu sun dauka in sun karya dokar ta hanyoyin su na zamba cikin aminci, to sun sha ba hukunci. Da haka yake da amfani a dau matakan wargaza irin wannan dabi'a. INEC ta ce ta gurfanar da ari bisa caji 6 daga rahoton da ta karba daga rundunar yan sanda, kuma kaidar ta nuna a jihar da jami'i ya aikata laifin ne za a gudanar da shari'arsa. Jami'a sashen labaru ta hukumar Zainab Aminu ta yi ƙarin bayani yadda dokar take bisa tanadin sabuwar dokar zabe.
A press release din ba a faɗi laifin da ya yi ba, so tunda an ce na faɗi section din da aka ce idan mutum ya aikata waɗannan laifuffukan section 145 so section 1, so maybe za ku iya dubawa sai ku ga wani irin laifuffuka ne idan mutum ya yi ake masa wannan shari'ar za a ce ko.
A Laraba mai zuwa za a fara sauraron ƙarar a Adamawa, inda har yanzu dakataccen kwamishinan ke cewa san bai aikata wani laifi ba. Yanzu a Tina Hudu Ari ya ayyana 'yar takarar APC Aisha Dayuru Binani a matsayin wacce ta lashe zaben gwamnan Adamawa gabanin kammala tattara ƙuri'u, amma daga bisani jami'in ayyana sakamakon ya kammala aikin, inda gwamna Umar Fintiri ya samu nasara. Yana mai nuna takaicin yadda da ƙyar ya tsallake rijiya da baya a dambarwar ayyana sakamakon.
Kuma ƙarshen da muka yi kuka aka ki amsa sanda ya zo ya nuna halinsa a fili, wanda kuma kai da ni da ku dukun ga a fili. Ba hankura da zan yi ko bayan shekara nawa sai na hukunta su, saboda waɗannan mutane miyagu ne a tafiyan demokrasi a Najeriya. Idan Hudu da jami'anta su haɗa kai su ɓata demokrasi mu, ban ga dalilin da dukkan Najeriyans ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba. Kuma hanyar yakansu shine mu kai su kotu, kotu ta yi hukunci a kansu.
Za a zuba ido kan shari'ar da zuwa yanzu Ari ke matsayin wanda ake tuhuma, kuma har yanzu yana zaman dakatarwa ne daga aiki ba sallama ba. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.